Taron wanda ofishin jakadancin kasar Amurka a Najeriya ya shirya tare da haɗin gwiwar hukumar adana kayan tarihi ta waziri Jinedu ta jihar Sokoto ya maida hankali ne akan gudunmuwar matan arewacin Najeriya a haujin ilimi da sha'anin rubuce-rubuce. To sai dai duk da haka taron ya yi bita tare da zakulo ɗimbin ƙalubalen da ya dabaibaye sha'anin ilimi ƴaƴa mata wanda har kawo yanzu yana barazana ga yankin na arewacin Najeriya. Dr. Yasin Abubakar malami ne a sashen nazarin tarihi na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto ya kuma gabatar da makala akan ƙalubalen da ilimin ƴaƴa mata yake fuskanta a jihar ta Sokoto.
Wannan yankin namu yanki ne wanda yake ilimin addini musulunci ya gabaci zuwa ilimin zamani. Ya zo kuma ilimi na addini musulunci yana da tsari na rarrabi a tsakanin maza da mata. So da ilimin zamani ya zo da wasu policies ba sai da zan kira shi da Hausa ba wanda yake ya bada daman kusan haɗewa ma tsakanin maza da mata. Sannan tun da fari zaka ga ilimin an zo da shi tun da farko amma kusan sai da aka yi rabin tafiya na mulkin mallaka sannan ne Turawa suka shigo da ilimin mata a wannan yankin namu.
To sai dai duk da haka taron ya bankado irin gagarumar gudunmuwar da yanzu haka mata suke bayarwa ta hujin ci gaban ilimi da rubuce-rubuce da ma daukacin ci gaban yankin da kasa baki daya kamar yadda Dr. Aisha Balarabe Bawa ta gabatar a kasidar ta.
Mata sun ba da gudunmuwa musamman muka dube na Asma'u da ita da kungiyoyinta tun kafin ma idanu su waye wanga da Turawa suke cewa women liberation. To munan kasar daular Usmaniya mata sun yi gwagwarmaya kuma a karkashin jagorancin Nana Asma'u wanda yau in ka duba kwaikwayon shi ake yi. So abu ne wanda yake tun farko akwai shi illa dai kawai an samu sabani na bashi muhimmanci saboda mu abin da muka dauka shine ilimi kawai ta fannin boko ne.
To kowane irin tasiri ne ake ganin wannan taron zai haifar?
Sunana Abubakar Ismaila. Gaskiya taron ma ya fara tasiri in aka dubi irin yadda aka gabatar da mukaloli da ma'ilmanta suka bada nasu gudunmuwa akalla mutane za su fahimci wasu abubuwa wanda suke kawo tarnaki ga harkar ilimi musamman na ɗaya mata. In har za a yi amfani da abubuwan da aka ji a saka ba wai kawai aje a rubuta a aje ba a'a.
Sunana Sumayya Abubakar daga makarantar ƴan mata ta Nana Girls Secondary School Madera. Abinda na fa'idanto da shi shine ana so ne a yi encouraging ɗinmu mu samu ilimi mu zamo daidai da maza. Saboda muna da matsala sosai fannin mata.
Taron da ya haɗa hancin masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi yayin da jakadan kasar Amurka ya sami wakilcin jami'in da ke kula da al'adu da rubuce-rubuce na ofishin jakadancin Amurka Lawrence Solcher. Murtala Faruk Sanginna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.